masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
This one right here is a story about me. Yeah. My name is Samadhi. I was born in Kano. I love to sing songs. Sometimes I love to dance lies. I have a story about a girl that I fall in love with. Long time ago, oh, 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 her name is Mira. She looks amazing. You don't get under. She can see a lot of hours. I'm blind to love. Deep down below. Nothing else I'm thinking of except my girl. What goes around is come around. Believe me, I'm not kidding. What goes around is coming around. Believe me, I'm not kidding. So that's a story about my girl. But she's the Juliet, and I am the Romeo. But they just say she is the rose, and I am the dirt. My turn. That is so weird, yeah, yeah. Ooh.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na gumma an tashi lafiya
lafiya kalwa alheri ya wurin naku
lafiya lauya mutan gida ya wannan yanayin kuma
din lafiya kalwa wallahi yanayin kuma to alhamdulillah sai godiya sai an shiga kuma zafi ka ji ana marmarin sanya
Allah yayi mana mai kyau
amin summa amin amin amin
to baba kamar yadda muke ji bakon da muka yi rakiya shi ne dai ya dawo bakon Ahmed Gambo Salman ba
haka
yawa wanda bakunta wannan zaurin a makon da ya
zaurin haka dan ni wallahi
yawa kamar yadda muka alƙawanta zuwa anjima tsarin Hirat sa da wakilin Baraka Bashir inda zai bayyana kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a da kuma hurorin su
eh haka ne fa haya wancan mako nan suka ji tsaya a gidan
haka yake to ba kafin nan kamar yadda muka saba bari mu fara bude wannan babi da sada zumunci to wannan baba buki ne kan buki za a yi sarauta kuma za a yi aure a rana ɗaya lokaci ɗaya wuri ɗaya kuma
a she farin cikin yayi yawa
za a hau dawa kai a kuma
a shafalalle
ake cewa ba kama
hannun yaro ba kama hannun yaro ba
buki ne za a yi bukukuwa ma zan ce ana naɗin sarauta ana kuma aure
masha Allah
haka ne a fadar mai martaba Lamdon Gona Allah ya sa haka wannan
amin
gaskiya ni dai ban taba jin ta ba
gaskiya kila wata babban sarauta ce fa
sarauta ce tabbas sai dai
gagaruma
abin nan ka san kowace masarauta akwai yadda ake kiran sunan
haka yake haka yake
Alhaji Umar Abdul Qadir Abdusalam ne za a daura auren dan sa Nura Bello Alkali da kuma Zainab Dalladi Yusuf Haram a kuma daidai wannan lokacin kuma a nada Alhaji Dalladi Yusuf Haram sarauta a matsayin sarkin dawaki mai tuta gona za mu yi wannan bikin ne da karfe 11 na safe a fadan shi mai martaba Lamdo Gona da titin Bauchi a karamar hukumar Ako ta jihar Gombe Najeriya to sai kuma mika gaisuwa fata alheri da barka ga Reverend Haruna Gambo da Mr. Moses John Sutaya domin auren ƴaƴansu Na'omi Haruna Gambo da kuma Sutaya Yakubu Musa wanda za a yi a yau din nan 5 ga watan Maris da karfe 10 na safe. Za a yi kuma bukin ne a majami'ar Christ Active Power Assembly da ke rafin zurfin Bauchi a kuma yi walima a Car Park Zaranda Hotel din Zaranda. Har yanzu baba, kamar yadda nace maka ni yau masarauci kawai
yau yau abin da ke da hawan da wakai din
na bakunta. Wato a yau din nan kuma mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamuna Usman ne shi kuma shi ne yake
Allahu Akbar
domin a fada su a yau din nan a da za a yi nadin sarautar gimban das na farko Alhaji Ahmed Muhammad wanda za a yi da misalin karfe 10:11 na safe idan Allah Ubangiji ya kai mu. Sai kuma daga das baba zan tsallaka in sake komawa jihar Gombe.
Lallai
a fada mai mutaba mai Kaltungo Alhaji Saleh Mahabed wanda shi kuma ya aure da Esther a Aishatu Sale Muhammad da angonta Dr. Aliyu Bafayo jiya Juma'a a fada tasa ta mai Kaltungo. To yana ban gajiya ga waɗanda suka halarci wannan gagarumin buki da aka yi cikin manyan baki da suka halarci bikin Esther nan baba. Akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar.
Lalle na bari gagarumi
an yi buki da fatan dukan waɗanda suka halarci wannan buki sun koma gida lafiya.
Amin sama amin. Amin. To kamar yadda akan ce wato ana zagin suna kuma ana gidan kabarin wasu wato lokacin da ake bikin duniya aka yi kuma ta lahira. Yawa, to ni ta bangare na wato ta'aziyya ce guda uku. Da farko bari mu fara binka ta'aziyya zuwa ga wakilin mu a birnin Lagos Babangida Jibrin na rasuwan ƙatinsu Abdullahi Tukura Kontakura wanda Allah ya warasuwa a garin Kaduna. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Jawando na rasuwa Alhaji Abubakar Jawando mahaifin Abdulwahab Jawando na Radio Marhaba FM da Gaskiya TV da ke Accra wanda za a yi addu'arsa ranar Litini idan Allah ya kai mu. Da kuma ta'aziyya zuwa ga mai sauraron mu Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barkin Ladi jihar Filato na ta'aziyya da muke masa na Alhaji Alhassan Fulani Gindin Akwati wanda ya rasu a ranar Lahadi da ta gabata. To Allah ji kansu baki daya ya rahamshe su ya kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu tafi.
To amin summa amin. To baba bari kuma mu koma ga waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email. Bari mu sada zumunci ga Honorable Abaidullah Yahaya Kaura DG Zafa sai kuma Honorable Hafizu Balarabe Gusau. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Sanusi Walin Kaura na Moda da Atiku Bello mai siminti Kaura. Sai Mubarak S Yaki Gusau da Malam Ahmed Telan Gayu bakin kasuwa Kaura na Moda. Sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kaura na Moda. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Abdullahi mai shahi bakin kasuwa da Malam Tsoho mai wankin hula da Faruku Liman na ƙasa Kaura na Moda. Sai injiniya Sanusi Nasiru baban Afan da Mahmud Salisu Kaura na Moda da kuma daukacin ƴaƴan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fata suna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Bello Ishaku Birin Fulani ƙaramar hukumar na faɗa jihar Gombe Najeriya. Daga ƙarshe a wannan zangon baba zan miƙa gaisuwar sada zumunci ga garkuwan jama'ar Mahangi Musa Mahangi jihar Katsina da fatar an tashi lafiya.
Amin sama amin. To sai kuma gaisuwar fatar alkhairi na Abar Yahuce da ke cewa zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka mazan mu da matan mu. Sannan kuma zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Alhassan da Malam Alhassan na Abba lafiya da kuma Yahaya mai dan kunni lafiya da kuma Alhaji Adamu sarkin Sangaru mai jiran gado cikin ikon Allah da malami kura garin mai noma da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin Sangaru ya da Dr. Sa'idu Sati Batuko sako daga Asabe Alhaji Haruna Tarmasuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajoka.
To baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da
ko kadan
kina sai ba ko mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu kara diban gaishe-gaishen da hannunmu ya kai.
Dani da ke soyayya ne ba wani tsari soyayya ki bani dauko ruwa ki bani sha soyayya soyayya ne ba wani tsari soyayya ki bani dauko ruwa ki bani sha soyayya soyayya ne ba wani tsari ni ta
To bari mu gefe mu ba wakilin Mubaraka fili domin sake shigowa da babban bakon mu a wannan zaune.
To mafi yawa mawaka Dr. Kalubale musamman a lokacin da suka fara wallau daga wajen iyaye ko abokan hulɗa. Shin ya naka labarin ne?
Gaskiya batun Kalubale zan ce alhamdulillah ni instead of Kalubale sai dai in ce ina samun support da soyayya ne ga mutane ta nan gari gaba daya kuma ta bangaren iyaye. Tunda zaka zauna ka fuskantar da su kuma tunda san ka tun kai ba wani ba sai riga san halayyarka da sauransu kawai za a baka shawarwari da jan kunni akan cewa ga ya gurin da zaka tsaya banda kaza da kaza da kaza to kin ga shawarwarin su shine wayanda kullum muke kai da kuma addu'o'in su
lokacin da ka fara iyaye ba su ce dan me zaka yi waka ba ko abokai gashi kai jigirinka ya zaka shiga waka
gaskiya ban samu wannan matsalan ba tunda kin ga idan kika duba kika gani za iya cewa idan matasa suka fara tashi za ki ga kowanne da irin bangaren da suke tafiya wasu za ki ga irin harkar kwallace tunda kin ga kana yi ba wai hana ka za a gida ba kawai za a ce komai a bashi lokacin shi lokacin karatu da sauransu wasu kwallo wasu za ki ga doki wasu waka to gaskiya haka abun yake ni ma kawai na ga abokane na haka suna lokacin waka haka muna zuwa raka su studio so from then dai kawai kuma Allah ya nima zan shiga cikin harka sai gano kuma a ciki alhamdulillah
to a waƙoƙin turako na 'yan Najeriya da suke turanci wani ne yake burge ka
a waƙoƙin turawa wanda suke burge ni gaskiya a waƙoƙin turawa kinga ina son wakar Adele mace ce Adele sannan kuma ainihin Najeriya in dai kai dan Najeriya ne kana waka ai kawai kana burge saboda kowa ya bar gida ya gida ya bar shi tabbas
to wani irin da sarori ko alfanu aka samu ta sanadiyar waka
gaskiya alhamdulillah babban nasara tanan ce na samu kinga kamar yadda nake gaya miki addu'a wani ya bude baki ya ma addu'a ya ce Allah kaza Allah kaza kinga wannan ai nasara ce in ba nasara ba ce ban bai san ka ba wanda zai zaya ma wannan addu'a to gaskiya nasaran da na samu mutane soyayyan su da addu'an su sannan da zaki ga ana kiran ka haka biki ka zo ka bada gudunmawarka kinga wannan ma duk nasarori ne alhamdulillah to ba abin da zan ce da al'umma su godiya
to harka ta waka ka iya cewa tunda ka fara an cimma buri
eh to gaskiya alhamdulillah ai an cimma burin a state din da ake yanzu ai alhamdulillah an cimma buri sai dai ai tunanin kara matsawa gaba kuma insha Allah amma alhamdulillah
to nan da yan shekaru kadan ina kake fatan ka
gaskiya nan da wasu shekaru ina fatan a sai na je wani matsayi wanda zai zama na cewa zan ce lokacin da zan kai kawai mutum yana da matsala insha Allah zan iya magance mai matsalan haka sannan kuma messages din da nake turawa ta waƙoƙi suna isa to gaskiya in na kai lokacin nan zan ce to alhamdulillah shi ne fatana
me za a ce wa masoya
gaskiya masoya ba abin da zan ce musu sai godiya nagode addu'o'in da suke yi da soyayya ba a banza ba ina godiya sosai Allah ya saka da alheri
soyayya na baki da mata sai maka ki amsawa tona ne na baki yar gata sai maka ki amsawa ni dai gaskiya kina burgeni kin sako kallabi kina tafiya hankali ni dai gaskiya kina burgeni kin sako kallabi kina tafiya hankali to ki tausaya da halala ni soyayya na kene ma ko me kin tsaye to ki tsaya
to baba ka je da takaya dan kuma za mu
eh mana kin san wannan masana'antar akwai abubuwa da dama akan fuskanci kalubaloli to amma jajircewan su mutane da ke cikin masana'antar su jajircewa ke taimakawa ana samu yadda ake so
haka ne to muna godiya ga Salman da ya samu shiga wannan zaure sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu sake shigowa da wani gwanin na gwanaye
insha Allah
jama'ati ni sura ba kuma ciwa kina ni dai uri na tigani cewa ni mai sanki jama'ati ni sura ba kuma ciwa kina ni dai uri na tigani cewa ni mai sanki ni dai gaskiya kina burgeni kin sako kallabi kina tafiya hankali gaskiya kina burgeni kin sako kallabi kina tafiya hankali
to baban yau ina da labarai gajejeru guda biyu ina kokarin a cikin guda biyun nan kai wai masu labaran suna cewa a cikin su nan wani gwani kowa ya fi shirme ne kowa ne ne gwani dai kai in ka ji labarin kai ka yanke hukunci
mutum zai iya tantance
labari ne na Fulani guda biyu
to
wai ɗaya ba Fulatinin ko ya tafi ne banki yau canjin tsabar kuɗi baba yau canjin tsabar kuɗi kwandala ka san ka ɗauki misali ka ɗauki naira 1000 kai a cikin takardun naira 1000 zaka saka ta aljihu ba ma wanda ya san ka dauka
ko ka dan kwa
to ka dauki naira 1000 din nan ba wai zaka canza ta zuwa naira bari mu mai da ita dala dan kila zaka fi fahimta kai ka buka ma san naira ba baba
ni ko da san naira rage dadi ni da ai ba irin wanda ba mu ci ba
eh ka dauki dala 1000 ka canza ta kuma da ita kaga kamar da ita dala ba dala 100 ba ba 50 ba 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 5 ba ɗaya ba
ka wanda su kwandala wanda a gane mu kan ce queens
to queens kai kwandala nan tsaba baba ai ka in ka dauki ne 10,000 ka fadi wanda ya aike ka ko
kai
to shikenan ba fulata ne ya jewo canji aka mishi abu hutib abu da shi ya fi gane cewa wato yanda yake ganin shi a da yawan nan yana ga kudin ka
eh yana gadin zubi auki
yawa
haka
to shikenan yana ta kikiki ya dora a baya yana ta ja nauyi ya kama shi nauyi yana cikin sai yayi bari sai wanda da ta fadi wala ɗaya ta faɗin nan da yake ta faɗa kan wurin da yake da kamar dan siminti mai ƙarfi sai ta gara kawai ta yi gaba ta wuce shi can sai ce ayo ashe dama kuna tafiya kuka kyale ni ina ta wahala ina ɗaukan ku sai ɗauki mun kuɗi ga baba ya aje shi a ƙasa ya ce ma haɗa a gida ku ko ku
dauki su ganin rosu zo gida su je gidan sabi
sai suna tafiya ya aje zai ce ku tare da ni a riga to gudan kenan baba gudan to gudan kuma wai ya je Kano ne baba ai kai ka san Kano tun da ka san
na na'am
ka san Kano
to gaskiya
no kenan ya shiga kasuwa sai ya ga yara suna ta sayan alewa audiga ka san alewa audiga ko
eh ni na san wannan alewa
ta kai ka san alewa
eh hawa
sai ya ga alewa audiga kala kala ka san akwai za a saka mata kala ta akwai ja akwai
eh kware kuwa launin daban-daban
sai hango alewa audiga kala-kala abin ya ba shi sha'awa ya ba
shi sha'awa wanda aka ce wata mai kwandala mure
yawwa mai kwandala mure
yawwa
babu da ya je ni ka kwandalar shi aka yi alawa ko da alawa ba ki ka san ita alawa audiga kana sa ta sai ta narki
eh sai ta narki haka
ne na mabulla da ni da ya sa alawa audiga a baki ta zai ji ta kamar yadda da ake kai ta tauna kila
irin kabancin
gaba nan rogo ne uwu da ya sa alewa wani ga ba ce alewa ta narke sai ce wai sai ce shegu kanawa hasu fada sai da babu
a bayan yi zaki ya yi yake babu
ta ta alewa ba ta iya tauna bai ji abin tauna bai ji lullu ta ɗan zaki bai ji ta hasu ba ta kana hasu ba da sai da babu to baba mai canjin kudin da yake su je su kai kansu su gama a riga
a riga
kanawa shegu masu sai da babu wane ne ya fi wauta
to dukan su je da sauki ka gaskiya a bashi wanda bai alawa ai akwai rashin adalci wuri ke ka ce babu kana ji ta siga-siga
wanda
kuɗi yanzu babu suke saidawa
har sun fara saida babu
gaba ka
banza
Allah sauki
na gaba da baju da daga mana hannu sabili da aka tilas mu je da ya zaba da din
baba ya ku baki riki
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
that nigga produces on the beat, bag of eggs.